akwai wata kuma na shekara 2017 aka fafa a tsakanin ungar kwallon kafa ta Real Madrid da Barcelona da ungar kwallon kafa ta Bayern Munich can Germany bangaren gasarkin kofin zakarun nahiyar Turai yau cikin na shekara 2016 zuwa 2017 a madadin zagaye a kusa da nasarar karshe kwata a final karawa na biyu ungar kwallon kafa ta Real Madrid din aje ta lallasa Bayern Munich da kwallo 4-2 a satin da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta tattaki zuwa Germany da samu nasara akan Bayern Munich da kwallo 2-1 wannan yana nuna kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara haiwa zagayen kusa da takwas zagayen kusa da na karshe wato sayin final na UEFA Champions League na shekara ta 2016 zuwa 2017 a wasan da aka buga kuwa na gaba bunyi a dai wasan da aka buga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain sun yi canjar sunan doki ɗaya da ɗaya a tsakanin su inda a wasan karawa sani da yake kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid sun ta doke Leicester City da kwallo ɗaya da biyu don haka kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ita ma ta samu haihuwa wasan kusa da na karshe ta yi kwanan na UEFA Champions League wannan yana nuna kungiyoyi guda biyu da farko sun samu nasarar zuwa wasan kusa da na karshe sai a yau inda za a karanta na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Juventus na gasar cin kofin daga Nigeria Turai din kwata final zagaye na biyu inda zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kwallo 3-0 don haka a yau kungiyar kwallon kafa tana Barcelona tana neman nasara akalla kwallo 4-0 kafin su samu kaiwa ga zagayen kusa da na karshe wannan yana nuna shine karawansu wannan yana nuna shine karawansu ta 7 tun kasuwar su ko mutum wannan yana nuna shine karawansu ta 7 tun kasuwar kungiyoyin guda biyu inda karawar duka kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu nasara a wasanni uku ita kuma Barcelona tana samun nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Juventus a wasa biyu inda aka doka kunnen doki sau daya a ɗaya wasan da za a fafa ta kuwa a yau ya wallan kafa ta Monaco ne za ta karɓi ba gunti Borussia Dortmund Monaco dai ta yi tattaki zuwa Monaco ta yi tattaki da ta yi samu nasara a kan Borussia Dortmund a kasar Germany a wasan da suka yi a satin ta wuce kwallo 3-2 don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta Dortmund na buƙatar samun nasara a gidan Monaco aƙalla kwallo 2-0 wannan shine haduwar ta biyu a tun bayan kafuwar kungiyar za a fafata wasannin ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi huta lafiya